Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum da fatan an huni lafiya. Aisha Mu'azzu ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke muku lale a cikin wannan shiri na ranar yau Asabar 8 ga watan Afrilu na shekara ta 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su a cikin shirin ga kanun labarai.
To Aisha, wasu sabbin takardun sirri da suka bada dalla-dallan bayanan tsaron ƙasa na Amurka daga Ukraine zuwa gabas ta tsakiya zuwa China sun bayyana a shafukan sada zumunta a cewar jaridar New York Times. A yau Asabar, shugaban kwamitin harkokin waje a Majalisar Wakilan Amurka ya faɗi cewa Amurka za ta taimaka wajen bayar da horo ga sojojin Taiwan da kuma hanzarta kai makamai ƙasar. China ta faɗi cewa ta fara atisayen soja na kwanaki uku a kusa da Taiwan, wani mataki da ake kallo a matsayin mai da martani akan ganawar da shugabar Taiwan ta yi da shugaban Majalisar Dokokin Amurka Kevin McCarthy a kwanan nan.
To kanun labaran kenan. A taskar rahotanni kuma za a ji cewa rundunar sojojin Najeriya suna ƙara ƙaimi wajen yaƙi da 'yan ta'adda domin kawo ƙarshen matsalar ta'addanci a ƙasar. Ko me masana harkar tsaro suke cewa?
Wannan yana nuna maka cewa jami'an tsaronmu na samun nasara a bisa wannan yaƙi da suke yi ba dare ba rana. Wannan ba ƙaramin ci gaba bane ƙwarai da gaske.
Sannan za a ji cewa hukumar alhazan Najeriya ta bayyana kuɗin kujerar hajjin bana wanda farashin sa ya zarta abin da aka biya a bara. Shin ko me ya haifar da wannan ƙari?
Ƙarin farashin ba wai kawai a Najeriya ba ne, duk duniya ne. Kowa ya sani akwai tsadar rayuwa duk duniya. Babban ta abin da zai baka shi ne bambancin kuɗin naira in ka kwatanta ta da dala.
Sannan za a ji irin kirar da musulmai a jamhuriyar Nijar suka yi wa abokan zamansu mabiya addinin kiristanci waɗanda suka fara shirin bukukuwan Easter a faɗin duniya. Kamar kowace ranar Asabar za mu kawo muku shirin a dawo lafiya wanda Baba Yakubu Makeri yake gabatarwa. Muna kuma tafa da guzurin watan Ramadana da kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuke aiko mana, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari kashin labaran na farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Wasu sabbin takardun sirri da suka bada dalla-dallan bayanan tsaron ƙasa na Amurka daga Ukraine zuwa gabas ta tsakiya zuwa ƙasar China sun bayyana a shafukan sada zumunta a cewar jaridar New York Times. Ta yiwu Rasha ko wasu magoya bayan Rashar ne suka fitar da wasu takardun bayanan sirri na sojan Amurka da yawa da aka wallafa a shafukan sada zumunta a baya, da suka nuna bayanan da aka sauya da hoton takardun bayanai akan yakin Ukraine da aka dauka ba a hukumace ba tsawon wata guda, abinda wasu jami'an Amurka uku suka fada wa kamfanin dillancin labaran Reuters kenan a jiya Juma'a. Ga dukkan alama bayanan sun rage yawan sojojin Rasha da suka mutu a cewar jami'an na Amurka. Suka kara da cewa ba a hukumace aka fadda bayanan ba, kuma sun bambanta da bincike akan takardun da suka bulla da ake yi. Takardun sun kuma bayyana cewa Amurka ta zuzuta alƙalaman mace-macen da aka samu a yakin Ukraine. Shugabannin Ukraine sun gudanar da wani taro a jiya Juma'a a shalkwatar rundunar kolin sojan Ukraine don tattaunawa akan batun bullar takardun da ke kunshe da shirye-shiryen Amurka da na rundunar NATO da taimakawa kasar wajen yaki da Rasha. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya halarci taron amma bai ambaci batun bullar bayanan ba. A yau Asabar, shugaban kwamitin harkokin waje a Majalisar Wakilan Amurka Michael McCaul ya faɗi cewa Amurka za ta taimaka wajen bayar da horo ga sojojin Taiwan ta kuma hanzarta kai makamai ƙasar, yayin da China ta fara atisayen soja na kwanaki uku a kewayen tsibirin mai cin gashin kansa. Da yake jawabi a wata liyafar cin abinci a birnin Taipei, McCaul ya bayyana goyon bayan Amurka ga Taiwan. Ya ce, "Na sanya hannu a kan kai makaman, kuma muna yin duk abin da ya dace don hanzarta kai su. Zaman lafiya ta hanyar nuna ƙarfi abu ne na zahiri. Shi yasa akwai buƙatar mu ƙarfafa Taiwan." McCaul ya ƙara da cewa, Hanya ɗaya da za a hanzarta kai makamai Taiwan ita ce a duba babbar barazana da kuma hadarin da ke tattare da lamarin da kuma sake tsara jigilar dakon makaman. A halin da ake ciki, a yau Asabar China ta faɗi cewa ta fara atisayen soja na kwanaki uku a kusa da Taiwan, wani mataki da ake kallo a matsayin mai da martani akan ganawar da shugabar Taiwan ta yi da shugaban Majalisar Dokokin Amurka Kevin McCarthy a kwanan nan a jihar California. A cikin wata sanarwa da ta fitar, rundunar sojan China ta bayyana cewa an fara atisayen sintiri na shirin yaƙi da kuma wani atisaye na haɗin gwiwa mai lakabin Joint Sword a kewayen yankin Taiwan kamar yadda aka tsara. Ta ƙara da cewa wannan na zaman babban kashiri akan tunanin yin katsalanda daga dakarun 'yan awaren Taiwan da kuma na ƙetare. Atisayen na da mahimmanci don kare China da ikonta a cewar sojojin. A yau Asabar, ma'aikatar tsaron Taiwan ta faɗi cewa an gano wasu jiragen ruwan yaƙi na ƙasar China guda 8 da jiragen saman yaƙi guda 42 a kewayen tsibirin, kuma wasu daga cikin jiragen da aka tura sun ƙetare layin da aka shata a mashigin tekun da ya raba tsibirin da ɗayan ɓangaren. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Madalla, in an jima kaɗan, Maryam za ta sake dawowa da kashin labaran na biyu, amma yanzu za mu kawo muku rahotonmu na farko daga Najeriya. Rundunar tsaron Najeriya ta ce sojojin ƙasar sun yi nasarar kuɓutar da kimanin mutane 138 cikin makonni biyun da suka gabata, sannan kuma sun daƙile aikar 'yan ta'adda. Daga Abuja ga rahoton da Hassan Maina kaina ya haɗa mana.
The past two weeks, both kinetic and non-kinetic operations were conducted in the various theater of operations with significant outcomes recorded.
Daraktan cibiyar tattarawa da samar da bayanan hedkwatar tsaron Najeriya kenan, Major General Musa Danmadami, kewa manema labaru ƙarin bayani dangane da alangamar da dakarun Najeriya suka yi a cikin makonni biyu da suka gabata, inda ke bayanin irin nasarorin da aka cimma. Janar Danmadami, wanda ya fara da shiyar arewa maso gabashin Najeriya, inda sojojin rundunar operation haɗin kai da ke yaƙi da 'yan Boko Haram ke ci gaba da kare lagon 'yan ta'addan a yankunan Bama, Askirauba, da Mafa da kuma Chibok, inda sojin suka farma 'yan ta'addan suka kuma kashe da dama daga cikinsu tare da ƙwato bindigogi da harsasai. Kazalika yankunan Dambuwa biyu da Munguno, dakarun baya ga daƙile 'yan ta'addan da suka yi, sun kuma cafke wasu masu tallafa 'yan ta'addan da kayakin abinci, kuɗaɗe da ma sauran ababen buƙatu na yau da kullum. A wani ƙauye da ke yankin ƙaramar hukumar Gaidam a jihar Yobe, inda 'yan ta'addan suka kakaba wa mutanen yankin haraji, sojojin sun kai farmaki ga 'yan ta'addan inda suka kashe ɗaya daga cikinsu, suka kuma ƙwato kayayyakin fada. Kazalika a shiyar jihohin da ke tsakiyar Najeriya ma, dakarun sun kai hari ga sansanin 'yan bindiga a jihohin Benue da makwabciyar ta jihar Taraba, Filato da Kogi, inda suka cafke tare da sheke wasu 'yan ta'addan da dama. Bugu da ƙari, dakarun Najeriya a cewar General Danmadami sun gudanar da aikace-aikace a shiyar arewa maso yammacin Najeriya, inda suka kubutar da ɗimbin mutanen da ake garkuwa da su a jihar Katsina, kana sun kuma halaka wasu gungun 'yan ta'addan a jihohin Kaduna, Zamfara, Sokoto da Niger. Can a jihohin kudu maso kudancin Najeriya ma, sojojin sun dakatar da yunkurin satar mai da kimarsu ya kai na sama da naira miliyan 400, kana sun rushe haramtattun matatun mai guda 50.
Of 407,542,860 naira only were denied oil theft within the period in focus.
Baki ɗaya dai kimanin sama da mutum 138 ne sojojin suka kubutar da ganin masu garkuwa da mutane, yayin da 'yan Boko Haram kuma kusan 1,000 suka yi zaranda. Al'amarin da masanin tsaro Eya Komodo Babagamawa mai ritaya ke cewar gagarumin ci gaba ne.
Wannan yana nuna maka cewa jami'an tsaronmu na samun nasara a bisa wannan yaƙi da suke yi ba dare ba rana. Wannan ba ƙaramin ci gaba bane ƙwarai da gaske. A yanzu a Najeriya ya nuna mana dakarunmu sun tashi sun jajirce, suna aiki kafada da kafada, suna aiki tare, don haka ake samun waɗannan nasarori. Kuma waɗannan nasarori idan aka ci gaba da yadda suke ba da haɗin kai, na tabbatar muku da cewa sha'anin tsaro a Najeriya zai zama tarihi.
Hassan Maina kaina, Muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To an gaida Hassan Maina Kaina. Masu sauraron wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. A duk lokacin da ake so kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a adireshin mu voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu ga Maryam ta saki dawowa da kashin labaran na biyu.
Jama'an Isra'ila sun ce wasu da ake kyautata zaton Larabawa mayaka ne sun kai wasu hare-hare biyu a wurare daban-daban a jiya Juma'a, inda suka kashe mutane uku tare da jakata wasu shida. Hukumomin kasar sun ce an kashe wani dan yawon bude ido dan kasar Italiya, wasu biyar kuma sun jakata a wani harin karan mota a birnin Tel Aviv. A wani harin da aka kai a jiya Juma'a da safe kuma an kashe wasu 'yan Isra'ila ya da kanwa, sannan mahaifiyarsu ta samu rauni a wani harbi da aka yi a yamma da kogin Jordan. Kungiyar Hamas ta Falastinu da ke mulki a Gaza ta yaba da harin harban, amma bata dauki alhakin kai shi ba. Mutum daya ya mutu, sannan an gano wasu mutum uku a sume bayan da wata gobara ta tashi a wani dogon bene da ke unguwar New Charlie a garin Karachi. Kafar yada labaran Tribune, wani shafin yanar gizo a Pakistan, ya bayar da rahoton cewa an ceto mutane fiye da 30 daga ginin. Jami'ai sun faɗa a yau Asabar cewa ginin na kusa da wata kasuwa ne. Gobarar da ta tashi a bene na 10 ne ta faru sakamakon matsalar lantarki, a cewar Dawn, wani shafin yanar gizo na Pakistan.
Madalla, a gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu sake komawa kan rahotanninmu. Musulmi a Jamhuriyar Nijar sun taya Kiristoci murnar zagayowar ranar Easter, yayin da suka buƙace su da yin amfani da wannan damar domin yi wa ƙasashen Najeriya da Nijar da ma duniya baki ɗaya addu'o'i domin samun zaman lafiya mai ɗorewa. Daga birnin Kwanni ga rahoton Haruna Mamman Bako.
A daidai lokacin da musulmin duniya ke nosawa zuwa kammala kashi na biyu na yawan azumin Ramadan na wannan shekara, a nasu bangaren Kristoci ne ke ci gaba da morewa zagayowar ranakun Easter na wannan shekara 2023 a jamhuriyar Nijar. Pasto Abubakar Musa shine shugaban haɗin kan ɗariƙoƙin addinin Krista a gundumar birnin Kwanni, ya yi mana ƙarin bayani ko me ake nufi da sallar Easter.
Abin da ake nufi da Easter shine mutuwar Annabi Isa kuma da tashinsa daga matattu. Annabi Isa ya mutu a rana ta uku kuma ya tashi daga matattu. Kenan tun daga ranar Juma'a muke ta hidimomi na Easter zuwa ranar yau da kuma ranar gobe, duka muna cikin hidimomi ne na Easter. To wannan shine yake nuna dukkan duniya ko dukkan Kiristocin daga cikin duniya suna da wannan murna, suna da wannan farin ciki da addu'o'i da azumi, suna kai godiya ga Allah da kuma roƙo ga Allah ta wurin alherinsa, domin Ubangiji Allah ya tabbatar da alherinsa kuma da rahamarsa bisa ga alheri wanda ya muna a cikin ƙasashen mu baki daya, domin shi Allah mai alheri ne.
Sallar ta Easter ta bana na zuwa ne a daidai lokacin da musulmin jamhuriyar Niger ke ci gaba da gudanar da azumin Ramadan na wannan shekara, inda suka yi amfani da wannan damar domin yin kira ga Kristoci da su yi amfani da wannan lokaci na Easter domin wa ƙasashen jamhuriyar Niger, tarayyar Najeriya da ma sauran ƙasashen duniya addu'o'in neman samun zaman lafiya mai ɗorewa. Kamar yadda shugaban ƙungiyar haɗin kan mabambanta addinai Sidir na birnin Kwanni, Malam Muhammadu Dan Waziwa, ya yi mini ƙarin bayani.
Allah da kai ne ya ce mana wa ƙala rabbukum ad'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah ya ce ku roƙe ni ni in ji Allah ya ce zan karba muku. Ya ce wannan ka girman kai ba su roƙona, ba su ambatata da su da buƙata wurina, za su shiga wata jahannama ƙarƙarci. Dan haka tunda sun yi ibada sun ƙare da mu da su, mu musulmi da su, duk yana da kyau kowanne mu mu addu'a mu roƙa mu ƙasan mu zaman lahiya, mu roƙa mu kotan mu zaman lahiya, kai mu ma roƙa ma duniya gaba ɗaya zaman lahiya, tunda Allah shi ka bada zaman lahiya. In ko mun ka roki Allah kenan mu yi yanki, Allah ya amsa mana. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabati. Annabi ya ce mana ku dai ku roki Allah kuma ku yi yanki, in kun roki Allah, Allah ya amsa. Dan haka Allah muna ta roƙo ne dare da rana, balle ciwon ga wata Ramadan, wurin tsayuwar dare da wurin tafsirai da wurin zamantakewa, duk muna karanta alqur'ani littafin Allah muna addu'a, su ma muna roƙon su, su ma ƙarƙashin abin da su suka yi na addinin su su yi kokari su ma su roki Allah ya ba mu zaman lahiya gaba daya cikin kasashen gana mu Niger da Nigeria da sauran duk makwabtan mu ba Nigeria dai ba ba Niger dai ba ba Mali dai ba ba Burkina dai ba ba Libya dai ba duk inda muke da makwabtuka kai sai mu ci maru duniya gaba daya Allah ya kawo mu zaman lahiya cika mu kwanciyar hankali
su ma kristocin sun yi barka da ma marhaba bika da wannan kiran da musulmi suka yi musu inda tuni suka yi kira ga mabiyansu da su roki Allah don zaman lafiya ya samu a jamhuriyar Niger tarayyar Najeriya kamar da Pastor Abubakar Musa ke bayyanawa
abin da zan ce mu roki mu da addu'a muna addu'a domin zaman lafiya a cikin kasar Nigeria da kuma kasar ta Niger baki daya muna bukatar rahmar Allah a cikin kasa da kuma zaman lafiya a cikin kasa
a dai ko wani lokaci dama ta samu irin wannan ta ista ta wannan shekara akan kara ganin hadin kai tsakanin musulmi da kristoci a jamhuriyar Niger abinda ke nuna kowane bangare daga cikin su na iya nasa kokarin domin dawo bar da zaman lafiya mai daurewa a cikin wannan kasar Haruna Amman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
to an gaishe ka Malam Haruna yanzu kuma sai Najeriya inda hukumar lasai ta kasar ta kayyade kudin aikin hajin bana kan naira miliyan 2.8 ga kowane mahajjaci wannan ya bambanta da naira miliyan 2.5 da maniya ta saka biya a bara ko menene ya haifar da wannan bambancin wakilin muryar Amurka na dauke da wannan rahoto Madina Dauda
Aikin haji na ɗaya daga cikin rukunnan musulunci guda biyar kuma ana so mutum yayi akalla so ɗaya a rayuwarsa amma saboda bullar cutar coronavirus bai aikin haji ba har na tsawon shekaru biyu daga shekara 2020 zuwa shekara 2022 kudin kujeran aikin haji a bara sai da ya kai naira miliyan 2.5 bana ma an samu ƙari a kudin kujerar shugaban hukumar alhazai ta ƙasa Zikirullahi Kulle Hassan ya ce mani ya ci zai biya naira miliyan 2.8 kafin yayi aikin hajjin bana
I would now like to announce hajj fare as follows Maiduguri and Yola departure centers in the northeast the pilgrims in those places are meant to pay 2,890,000 and this includes their BTA
Zikirullahi ya ce farashin ya kai nau'i 8 inda jihohin Borno da Yobe ke kan gaba yayin da jihohin Lagos da Ogun suka fi naira miliyan 2.9 kenan an samu ƙarin sama da naira 300,000 idan an kwatanta da wanda aka biya a aikin hajjin shekara 2022 Zikirullahi ya ce rashin daidaiton farashin ya faru ne saboda jihohin arewacin kasar sun fi jihohin kudu kusanci da Saudiya kwamishinan kula da gudanar da aikin hajji Abdullahi Magaji Hardawa ya ce ƙarin ba Najeriya kaɗai ya shafa ba duk duniya ce
ƙarin farashin ba wai kawai a Najeriya bane duk duniya ne kowa ya sani akwai tsadar rayuwa duk duniya babbanta abin da zai baka ka shine bambancin kuɗin naira in ka kwatanta ta da dala kuma kashi 97% na kuɗin aikin haji da ake biya a Najeriya sai an canja shi zuwa dala saboda wannan clearly ya nuna cewa hakika kudin farashin aikin hajin bana dole ne tsada
wani abu da ya dauki hankali shine cewa hukumar alhazai ta ƙasa ta ba hukumomin alhazai na jihohi zuwa ƙarshen wannan wata su kawo kuɗaɗen alhazan su da suka tanada saboda a samu a kammala shirin jigilar alhazan akan lokaci. Mai Aliyu Usman shine sakataren hukumar alhazai na jihar Yobe ya yi tsokaci akan batun.
Wadis dokokin ai ba dokokin Najeriya bane. Dokokin na Saudi Arabia. Wasu abubuwa da aka shiga contractual din ka duba ba mu ne za mu yi shi ba. Airlines dole sai ka ba su kuɗi. Su can gidaje da aka ma sai ka ba su kuɗi. Inda za a dafa abinci sai ka ba su kuɗi. So dole a nemi kuɗi yayi. Kuma alhamdulillah bana din ka gani akwai lokaci yayi. Dan lokaci kuma yanzu lokaci ai tintini aka ba mu lokaci kowa ya remitting 50%. Yanzu kuma aka shiga muƙarisa wanda ya saura kafin wannan lokaci insha Allah muna ganin cewa za mu yi miki
ganin cewa bana Najeriya tana da kujeru 75,000 ga kuma ƙarin kuɗi ko Najeriya za ta iya cike gurbin da aka bata kuwa jami'i a hukumar alhazai ta Sokoto Shehu Muhammad yayi bayani
ga dukkan alamu muna ganin yanda mutane ke da mutane gaskiya suna da sha'awa suna da kishiro zuwa aiki haji to inda mutum zai samu kuɗi su kaga ba haƙƙin ka ne kace ba amma ga dukkan alamu yanda magana mutane suwa suna shigowa wajen bada kujera to ga dukkan alamu insha Allah za a cika wannan gurbi
kamfanonin jiragen sama da aka amince da jigilar maniyata daga jihohi sune Airpeace da Azman da Flyners da Aero Contractors da Max Air an amince da jirage masu zaman kansu guda biyu Arik da Value Jet hukumar alhazan ta kuduri aniyar daukar duk wani dan kasa da ya register aikin hajjin na bana Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To an gaida Madina Dauda da wannan rahoto yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Matafiya, a dawo lafiya. Yaba barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin wani adawo lafiya. Baba Yakub Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin adawo lafiya yake kammala tattaunawa da shugaban hukumar Road Safety Shiyar Jihar Ogun ko komanda Umar Yaldu da wakilin mu Hassan Umar Tambuwal, inda a yau zamu fara ne daga kira da shi shugaban hukumar Road Safety ke yi wa direbobi da masu fasinjojin da ake daukar su ba da bata lokaci ba ga tattaunawar.
Na kira ga direbobi su bi dokokin kasa yadda ya kamata, sannan su kuma fasinja su sani cewa fa ba wai zombi suke ba koko abin nan. Idan sun ga direban su yana wani abin da bai kamata ba, ya kamata cikin nutsuwa su dan fadakar da shi cewa to wannan gudun da yake fa yayi yawa da Allah ya rage ji a hankali. Don kaga akwai misalin wata mata 2021 yana jan wajajen watan April ne ko sun taso daga Lagos za su je Ekiti, suka roce direban nasu da yana misbehaving ya bai wurin kamar akwai rashin nutsuwa tare da shi, kuma yana mugun gudu da ganganci yana sa kai yana overtaking anyhow. Duk hankalin su ya tashi, suka yi magana sau daya bai kula su ba, suka yi mashi magana sau biyu bai kula sai suka roce mutum din fa kamar bayan cikin hayacinsa. Ka san mutanen nan masu ilimi ne, sai suka duba internet suka ga lamba ta official line ina, sai suka kira ni. Kuma kaga mu ba mu kashe waya ko silent ba mu sata, ko da dare ko anytime aka kira za a sanya mu. Suka kira sai na daga sai ce da Allah kuma kai ya tsora ne na Ogun state, ne ce da Allah sun taso daga Lagos sai amma gashi su zasu je Ekiti, amma sun lura cewa driver su kamar baya cikin hayacinsa idan yana wasu abubuwa wanda suke da hatsari ga rayuwarsu. Cito suna daidai ina, suka cito suna sun ta sama ogiri yanzu. Na cito yanzu yadda za a yi idan suka kai ogiri, kada su nuna wani fada ko tashi hankali da driver din, amma cikin da tsawa su ga ba sha da Allah akwai mai dan lalura hatsari haka da sauransu ran tsaya abin nan. To da ya tsaya sabon nan sai su gaya mu, kuma inda suka zaya sai ya aika mutanen wadai kasa muna da ofis nan wurin. Su aka yi haka ko sura isuwa sai suka ce dan suna dan kojin lalura da Allah ya tsaya za sai aka sa kuma sai ya tsaya yana tsaya sai suka kira cewa ya tsaya kuma ga inda suke. Sai ne saburar da mutanen mu na nan wurin ne ce su je ga mota kaza mai lamba kaza ta tsaya wuri kaza su je su ga me ke faruwa don ga irin complaint da na samu. Su suna zuwa kuma na ce su je da breathalyzer, akwai abin da muke auna numfashin mutum don mu ga cewa koda ya sha giya ko wani abin nan. Wannan dai na auna level na giya ne ba rasa na cikin mutum. Wallahi to koda ko aka auna shi da wannan breathalyzer ne sai aka tabbatar cewa lalle ya sha barasa sosai. No. To kaga ba za a yi irin wannan mota mu bari ta wuce. Muka zo da motar nan office namu, muka buga waya a can gareji moto park inda shi direban ya yi lodi. So to ga halin da ake ciki, mu yanzu mun kama wannan motan kuma ba saki ne za mu yi ba. Kuka su aiko da wata mota clean da driver ya zo ya dauki wannan mutanen su cigaba da tafiya. Su kuma haka suka yi, suka aiko mana wata driver da wani driver clean da driver da mota da yake lafiyayye su je da su. Shi kuma wannan driver muka lalatar da shi duk yadda ya kamata.
Yankin garin Ogere da ke jihar Ogun a kan titin hanyar Lagos wuri ne da ke da cunkoson motoci musamman tankuna. Yaya kuke yi da wannan matsala?
A to Alhaji Hassan, wannan ai ina cewa a wani wanda yake yanzu ya zama tarihi, saboda ina ganin tun February 2020 watan biyu na watan shigar ta gabata muka yi clearing Ogere gaba da duk wannan gridlock din ya kau. To sai dai kuma ina tabbatar da yanzu da kana zuwa daga Ibadan inda ta nan ka biyu kaga cewa wurin is clean. To mun samu wannan nasarar ne saboda irin operations da muka yi, irin special aikin da muka yi a wurin nan, kuma tare da haɗin kan waɗansu stakeholders. Na san na je wajen lokacin tare da 'yan sanda, 'yan civil defense, kai har da sojoji wallahi mun tafi da su, da kuma 'yan correctional service, da sannan kuma mun yi amfani da wasu stakeholders a nan kamar su 'yan union ɗinsu na tankoki BTD Nupeng, mun yi amfani da su, da kuma community leaders. Akwai sarakunan Hausa guda biyu a wurin nan, da kuma Bale wani shi ma basarake ne nasu na Yarbawa. So duk waɗannan stakeholders namu ne mun yi amfani da su. Sai da muka faɗakarwa sosai, muka yi gangami, muka faɗakar da mutane sosai, sannan muka ba da lokaci cewa a jaye wannan lokacin fa yana yi. Muka zo da ƙarfin mu kuma da ƙarfin ikon Allah da ikon Allah, Allah ya bamu nasara, muka yi clearing one time, one day, just one day muka yi wannan operation ɗin, kuma Allah ya taimake. kewa muka yi nasara to tun lokacin wurin has remained cleared
to sai dai ana samun wasu tankuna suna parking har yanzu kamar misali da daddare me kuke yi ko kuma me za ku yi ga wannan
na samu wannan report cewa suka lallabo da dare kamar karfe 9 haka na dare sai su faffaka motoci gehe-gehen titi su je su yi ta harkokin su amma asali as kamar karfe 5 sai su zo kuma su daddake motocin su ta yesu mu abinda ba mu so ma dai ayi parking din gaba da gehe-gehen titi nan ba son haka nan saboda haka sai muka zo muka sake organizing wani muka shirya wani kuma shi ma special operation na dare su ma da wannan stakeholders muka kira su muka zo shi ma da karfin mu sosai muka zo Allah ya taimake mu muka yi aiki har zuwa 12 dare muka kakkama na kama ina jin mun jira kwanaki kusan 5 muna wannan aiki alhamdulillah amma still ina kira ga mutanen mu don ogiri drobin tiroli drobin tankoki drobin trucks da yake mahiyanci mutanen mu ne Hausa kamar nan ogiri ma kamar garin Hausawa ne ba ma kamar ba garin Hausawa ne ina kira still gare su kuma na san suna sauraron wannan gidan radio mai tarin albarka ina kira gare su su wannan drobin da yake na san yes ɗan uwan mu ne arewa Hausawa mahiyanci su ne suke zama a wurin nan to don Allah su ci gaba da kiyayewa daina wannan parking na rashin gaida ko da dare ko da rana
to madalla anan ne muka kawo karshen tattaunawar sai kuma sabon mako idan Allah ya kai mu ku ji mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin bakon namu ko komanda Umar Yardo shugaban hukumar road safety shiyar jihar Ogun da ma wakilin Hassan Umar Tambuwal da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Jumbe Hamza da ya daidaita mana sautin shirin baba ya ko makeri ne nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
madalla albarkacin wannan wata na azumi ga nasihar falalar Ramadan
ni ne Inuwa Zubairu Bauchi wani hadisi da mai nuna falalar wata Ramadan da azumin kansa yace atakum Ramadan sayyidu shuhur awwaluhu rahmatun wa wasaduhu maghfiratun wa akhiruhu itqun minan nar fi laylatin khairun min alf shahrin man harramaha faqad hurima al-hayr kulluhu wato yace wani wata ya zo muku shine wata Ramadana shugaban watanni duk cikin watanni ba shugaba sai wata Ramadana yace farkon sa rahman Allah ne tsakiyan sa gafarta zunubi ne karshen sa yau tauyaye ne daga barin shiga wuta wato kaga kamar alfanu ne goma na farko goma na marmari goma na wuya goma na dokin sallah to duk ba maganan wuya anan tunda abinda farkon sa rahama ne tsakiyan sa kuma gafara ne kashe kuma yan ta wuya ga barin shiga wuta to me mutun ya rasa ai ya samu komi
jazakallahu khairan yanzu kuma sai wasu daga cikin sakonnin da kuma sororo kuka aika mana ta email sakon Sani Muhammad Jindo unguwar Farofin Madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya shine sakon mu na farko a yau yace sallan VOA Hausa hakika sace gumman mutane a jihohin Zamfara da Katsina da wasu yan bindigan suka yi abin tashin hankali ne muna kira ga hukumomin tsaron kasar mu da su kara matsakaini wajen kawo karshen sace-sace al'umma da yan bindiga suke yi a jihohin Zamfara Katsina da Niger daga ƙarshe nake addu'ar Allah ya kawo mana karshen wannan lamarin amin fima amin sai kuma sako na gaba yace musulmai a duk inda muke da fatan za mu yi amfani da wannan wata na azumin Ramadana mabiya addinin kristanci kuma da fatan za ku yi amfani da bikin Good Friday da Easter Monday mu yi wa kasashen mu addu'o'in neman zaman lafiya da shugabanni na gari duba da ganin kasashen na bukatar addu'o'in sako daga Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a madalla kafin mu karkare shirin yanzu ga Maryam ta sake dawo da labarai a takeice
wasu sabbin takardun sirri da suka bada dalla-dallan bayanan tsaron kasa na Amurka daga Ukraine zuwa gabas ta tsakiya zuwa China sun bayyana a shafukan sada zumunta a cewar jaridar New York Times.
To masu sauraro da haka ne za mu karkare shirin namu na ranar yau sai kuma can an jima da karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger da Chadi wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon Ghana da GMT mu sake dawa da shirin mu na karshe a yau. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Jumbe Haruna Hamza da engineer mu Patrick Dayani Aisha Mu'azu nake muku fatar alkhairi. Ai bude baki lafiya.